Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A kwanan nan ne kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja, inda ta nuna damuwa bisa wani kudirin majalisar dattawa da ya umarce hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtacciyar shinkafar da suka yi fasakofinta da aka kwace. Suna bayyana hakan a matsayin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa da ma abin da ke sa shinkafar Najeriya take tsada da dai sauran batutuwa da suka sha musu kai. Hassan Gareka.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Noma tushen arziki, wanda a yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu kuma zan bari su gabatar da kansu.
Okay, sunana Alhaji Abbadan Tata, ni ne MD na Fursa Foods Limited wanda suke producing Fursa Crown Rice a Kano, Nigeria.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da ke Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State, jihar Kebbi, Nigeria.
Alhaji Abbadan Tata, bari in fara da gare ka. Wato, kun kira wannan taron manema labarai ne inda kuka yi korafi. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da korafinku, wato shin menene ainihin korafin naku ne?
Mun samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kadan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a Najeriya, ɗaya daga cikin kasuwar ita ce Ibadan, suka kwace shinkafa da aka shigo da ita ta fasa kauri, cewa a maiwa da wannan 'yan kasuwan shinkafarsu. To wannan abu gaskiya ya so sa mana rai, sai muka ga in dai har hakan za ta faru, to mu kuma investment mu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace, saboda in dai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri, to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa ta mu sai da ita.
Alhaji Sadiq Kasim, bari ka mana ƙarin bayani akan wannan korafin.
Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abin da majalisar da cije ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa, sun shigo da kaya ta hanyar fasa kauri. An je an kama kayan, sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su kawo hujjoji kwararru ba. Hujjojin nan shi ne kayan sata, duk inda kayan sata yake dan barawo ya gudu, ai baka cewa a shi kenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi. In dai har an kama kayan satan, to a kama duk inda suke, koda an ya canza hannu. Barawo ya dauki kaya ya jiya ba wani, sai aka ga mutum da wannan kaya, in an kama ayan kayan sata ne.
Sannan kuma ina son ka dan kala mana bayani akan cewar wato wasu na ganin shinkafar, wato shinkafa 'yar Najeriya kamar tafi ta waje tsada, abin ma kenan da ya sa wasu 'yan Najeriya suka fi raja'a akan cin shinkafa 'yar waje wacce ba tsakuwa ba abin nan daga buhu sai tukunya. Me zaka ce akan wannan?
Bana zaton tafi ta waje tsada na farko, ba zan yadda da wannan abu ba, amma zancen cewa tafi inganci a nan, duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da yake duniya wanda ya yi fice, shi muke da shi a nan ƙasar, da irin shi muke amfani da shi. Na biyunsu, shinkafar da ake nomawa a Najeriya ba wai ba ta da kyau ba ne, tana da kyau, saboda haka in dai har ka zauna kai ba ta cikakken, kai mata cikakken aiki, to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan. Dalilin da yasa ake samun irin wannan, ni dai kamfanin mu yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya, kaman a ce irin kana maganar harkar mota ne, ka ce akwai Mercedes, akwai Bugatti, akwai Volkswagen, to mu muna da Bugatti mashin sun ne.
Alhaji Abadanta ta zaka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan Najeriya bai kamata buhu wato kilo 50 a ce ya wuce naira 8,000 zuwa 10,000 ba, maimakon sama da naira 20,000 da ake sayarwa a halin yanzu.
Masu sauraro, anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina, sai Julius Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shine